السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله من الله سبحانه وتعالى غوديا da yake tara mu a wannan rana ta litinin domin ci gaba da karatu wanda muka saba na mako-mako a wannan masallaci na Quba a nan tulukakkun birni da magaram yau muna uku ga watan Zulqa'da hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 447 wanda ya daidai da 20 daidai ga watan 4/2/26 littahi da yake tare da mu kamar da muka saba shine al-fiqhul muyassar sati wanda ya wuce mun zo gabawar take magana akan sallah mai bulaguro kuma idan ba manta ba babban unuwa da ko kuma babban gaba da muke yi ta shine sallan masu uzuri wanda an ba su uzuri kenan za su yi aka yahe musu wani abu to daga cikin masu uzuri akwai dan bulaguro sai aka rage mishi sallah daga hudu sai ta zama biyu to bayan abin da muka karanta sai ta wanda ya wuce yau insha Allah za mu tashi gaba ta mas'alatu saniya a cikin abin da ya shahi bulaguro fi tahdidi salati allati yajuzu fiha alqasr malai ce wannan gaba kuma za mu magana ne akan wani salloli ne wanda su kasaru ta zamanto jaiz ma'ana kenan ta halitta kenan muna da salloli guda biyar na farilla to a cikin guda biyar kin nan malam zai iyakance mana wasu salloli ne ake rage musu sai malam yace as-salatu allati yajuzu fiha al-qasru sallar da ya dace ko kuma sallar da ya halitta ai kasaru game da ita a rage ta hiya as-salatu ruba'iyya ita ce sallah mai hudu hudu kenan wa hiya as-salatu zuhri sallah az-zuhr wal 'asr da al-'asr wal isha da sallah isha kenan salloli guda uku sune ake musu kasaru hudu hudu ne sai a maida su guda biyu wala tuqsaru salatu subhi wala al-maghrib ijma'an malaje sallah asbahi tunda biyu ce daman sallan maghriba guda uku ce ijma'i na malamai gaba daya ba kasaru ba ama asba kasaru ba ama sallah maghriba kasaru malaye yace dan mi lifilihi sallallahu alaihi wa sallama wa ashabihi min ba'dihi abinda yasa aka gane ko kuma aka fahimci cewa da sallar asuba da sallar magariba ba musu kasaru shine aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan yanzu inda muka fahimci kawai kasaru shine a raba sallah gida biyu kaga kenan ita magariba da wuya ta rabu tunda ita uku ce amma asuba tana mutun yace bari in yi daya raka daya shikenan yayi kasaru kenan ya bar guda to amma ya zaka yi da magariba to amma duka wannan bai faru ba aikin da manzo Allah yayi da sahabban shi bayan shi siran Allah da amsha tabbata gare shi sai aka gane cewa ashe sallar da ake yin kasaru sune masu raka'a hudu hudu wa li qawli Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma kuma akwai magana ta Abdullah ibn Abbas yace faradallahu salata ala lisani nabiyyukum fil hadar arba'an Allah madaukakin sarki ya fallanta sallah akan halshen annabinku shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace fil hadari ga mutumin da yake mazamnin gari arba'an to shi wannan zai yi raka'a hudu wa fi safar raka'atai abulaguro sai raka'a biyu kenan kun ga wani dalili ne akan cewa masu raka'a hudu a maida su biyu a bulaguro mana sai je fadalla ala anna rubaiyata hiya al maqsuda wannan hadisi sai ya nuna cewa abinda ake nihi sune wannan salloli masu raka'a hudu hudu to kuma kenan wannan shine abinda ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wajen abinda ya shahi kasaru to ga yanda ake yi kenan duk mai hudu sai a maida ta biyu wannan kuma sauki ne Allah ya ma al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai a karbi sauki na Allah madaukakin sarki kamar hadisi da muka karanta can baya al mas'alatu salisa fi haddi safar allazi yuqsaru fihi salatu wa nau'uhu to yanzu kuma idan kasaru sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kasaru ana rage sallah mai hudu a maida ta biyu to ma yanzu maganar da zamu yi shine mallaye yace iyakance wani bulaguro ne za a ce eh wani yayi bulaguro ya kamata yayi kasaru shine ma'ana fi haddil qasri salla kuma wa anwanan uhu da kuma shi kanshi bulagurun yana da kala nawa nawa wani irin bulaguro kenan mala ta haddu safari alladhi tuqsar fihi salatu iyakance ko kuma a ce iyakar bulaguran da ake kasaru da shi yake cewa fi as-salatu 16 farsakhan taqriban akwai lisahi na larabawa su ce farsakh shi farsakh shine kamar mil uku shake ta farsakh shi kuma mil uku shi zai baka kilo 6 kenan duk kusan farsakh guda kamar kilo 2 ne amma wasu suka ce yana dan ƙara kadan haka shi farsakh to kenan duk lokacin da aka samu 16 farsakhan farsakhi 16 yace wahiya arba'atu burdin shine burdi guda 4 kenan da shi wannan farsakhin kuma koda ka ci arba'atu burdin haka dai duka dai shine wabil amyali sai yace amma in za a ilga akan mil ko kuma a ce mil kaza yace to samaniyatun wa 40 milan kenan sai mu ce mil 48 wa huwa ma yuqaribu 80 kilometer kenan in ya zamanto shi wannan farsakh kamar mil 2 ne to shi wannan milkin kenan mil 48 in muka lumka shi gida biyu zai ba mu kenan kusan 80 da wani abu yana 80 ma yuqaribu 80 kilometer to wannan ana ni kenan duk mutumin da yayi bulaguro kasa da haka ba zai kasaru ba duk mutumin da yayi bulaguro sama da kilo 80 da wani abu kenan zai yi kasaru wannan fahimta ce ta malaman fiqh amma a hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda malamai suka tabbatar aka haƙƙaka shine cewa kawai duk in dai an ce kai bulaguro to kawai duk kusancin shi ko kuma duk karamcin shi ko kuma duk nisan shi kasaru ta halitta a gare ka kana iya yin kasaru mala ya ce wahiya yawmani qasidani fi zamanin mu'tadil bi sayril asqal wannan jumlar mafi yawa malaman fiqh suna kawo ta lokacin da za su yi lissahin tahiyya ta kasaru miye ma'anarta kenan wahiya yawmani qasidani kenan kamar rana biyu kuma qasidani shine mu'tadilan kamar yanayi mai kyau ba lokacin sanyi ba wanda dare ya yi yawa ba lokacin zafi ba wanda rana ya yi yawa yace kuma fi zamanin mu'tadil bi sayril asqal kamar a samu raƙuma irin fatake bulaguro da suke yi irin nada to sai a yi lissahi a ce in dai mutum ya yi bulaguron da fatake za su yi kwana biyu suna tahiya to kawai shikenan sai mutum ya yi kasaru to wannan duka dai yana daga yana da alaka da wannan farsakh da muka ce 16 farsakhat shi kuma wannan shi farsakh idan muka zo a yanzu yanda za mu fahimci abin da kyau shine kusan kilo 88 ko kilo 89 ko kuma kilo 80 daidai sabanin lissahi idan mutumin da ya bulaguro sama da haka nan sai ya kasaru sallah yace wa dabibul aqdami kuma irin bulaguron da za a yi shi takin kafa kamar sai a yi lissahi kato maji karhi wanda lahiyar shilau ba mara lahiya ba ko ba mai gaugawa ba a awa nawa ne ko kuma wani irin tahiya ne zai kwana biyu yanayi zai kilo nawa to sai a yi lissahi yace wa summiya annabi sallallahu alaihi wasallam yawman wa laylata safaran, manzo Allah ya kiraye rana da yini, ya kiraye shi bulaguro. Wa kana ibn Abbas wa ibn Umar yaqsirani wa yuftirani fi arba'ati burdin, shi Abdullahi dan Umar kenan sahabi na manzo Allah da kuma Abdullahi dan Abbas, su suna yin kasaru kuma suna aje azumi duk lokacin da suka yi bulaguro wanda ya kai burdi hudu. Yana kun ga muka ce burdi guda shine kaman mil biyu, shi kuma mil biyu kenan shi zai baka kilo hudu kenan, za a nan kenan wajen kilo kama a ce 16 ko kuma 15. Wa hiya 16 farsakhan, to kawai sai su yi kasaru in suna bulaguro, in cikin azumi ne sai su aje azumi, tunda mai bulaguro an yahe mishi, an ba shi dama ya aje azumi, daga baya sai ya rama. To wannan kenan malamai suna magana ne akan tsawon tahiyyar da ya kamata a ce mutum ya yi kasaru. Akwai hadisi ingantacce na Abdullahi dan Umar radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa idza kharajtu milan qasartu salata, innahu tamil daya ina yin kasarun sallah. Mil daya kuma kenan shine kamar kilo hudu za a ce, ko kuma kilo uku kenan mil guda. Wasu ma su ce kawai in ka wuce gonakan garinku kenan ka shiga wani garin daban, wannan bulaguro ne. To duk anan a takaice, tunda sabanin malamai na da yawa kuma lissahi ne iri kala-kala, babban abin da ya kamata mu rike shine cewa kawai in dai bulaguro ne, in dai an ce ma wane yayi bulaguro zuwa kauye kaza ko kuma gari kaza, to kawai kasaru ta halitta mutum ya kasaru. Wa amma nau'uhu, malam sai yake cewa to wani irin bulaguro ne ya kamata a yi kasaru. Wa huwa safarul mubah, duk mutumin da ya bulaguro, bulaguro na halak kenan. Yace kasafar tijarati wan nuzha was safarul wajib, kasafar lil hajj wal jihad, was safarul masnun al mustahab, kasafar liz ziyara, was safar lil mar'ati thaniya fil hajj, lil marrati thaniya fil hajj. To kenan malamai sai suka ce tunda dai mutum fadala Allah ce zai dauka ta yin kasaru, to bai dace ba a ce yana bulaguro na haram kuma a ce yana kasaru. Yana shine sai suka ce ya dace, ya kamata ya zamanto bulaguron da zaka yi bulaguro ne na halak, ko bulaguro na kasuwanci, ko bulaguro na yawon bude ido shine nuzha, ko kuma bulaguro wanda yake na wajibi kamar mutum ya je aikin haji kasafar lil hajj wal jihad, ko bulaguro wanda yake sunna ce mustahabi ne kamar mutum ya yi bulaguro ya je ziyara ko ƴan uwanshi ko iyayenshi ko kuma dai wasu dangi ko kuma dan uwa a cikin imani, kai tattaki kai bulaguro ka kai mishi ziyara, to wannan shi ma kaga bulaguro ne mai kyau, sai mutum ya kasaru. Ko kuma mutum ya yi bulaguro ya je haji na biyu tunda ya sauke farilla, to amma sai ya ce zai je neman lada, to shi ma wannan kenan sai ya kasaru. Malai ce wa haza safaru wa ala haza fasafar muharram la yajuzu fihi alqasr, shi wanda ya bulaguro na haram, mutum ne ke kasuwanci na giya, kasuwanci na haramu, to kaga kenan wannan ba za a bashi dama ba na wannan fadala ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, saboda bulaguron shi bulaguro ne na haramu, ko kuma namiji ko mace yake tahiya irin aikin banza. Kenan duk wani abu da zai zamanto wani abu mara amfani, bai da wani abu, koda ba na haramu ba ne irin wannan da za a ce haramu, cikakkiyar haramu, to za a mishi iyakance don a mishi wa'azi ko kuma don a ja mishi kunne a kan cewa fadala Allah ta fi ana bada ta ne ga wanda suke abinda Allah yake so. Idan in kana yin abinda Allah baya so, to shi kenan bai kamata ba a ce kai kuma yanzu da ka ɗauki fadala ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To ma wasu malamai suka ce bulaguronka daban, haramukinka daban, to kuma malaman da suke magana a kan wannan. Kenan mutum ya bulaguro ko na haramu ne, su a ra'ayinsu za a iya yin, zai yin kasaru, tunda wannan hukuncin shi daban, shi ma wannan hukuncin shi daban. To malai sai ya ce ala ra'ayi kasir min ulama, to shi yasa anan sai malai ya ce amma da yawa ra'ayin malamai abinda ya tayi shine in kana bulaguro haramu kawai bai kamata ba kai kasarun sallah. Almas'alatu rabi'a, mas'ala ta hudu, hal yuqsaru manna wal iqama, yanzu kuma kamar tambaya ne, mutum ne ya bulaguro ya je wani gari amma niyyar shi zama zai a garin, to shi wannan mutumin zai yi kasarun sallah ko kuma yaya zai yi? To shine mas'ala da malai ya kawo, ya ce manna wal iqamata yahtaju ila tafsil, to mutun da ake cewa ya je gari dan ya zauna to ana buƙatar rarrabewa yayin sai an yi wasu tambayoyi tukana wa bayani zalika ayi bayanin haka yace annahu idza nawal iqamatul mutlaqa lam yaqsur in misali yanzu mutun daga damagar mai tashi ya koma wani gari hal abada dindindin kawai aiki ne dama yake anan kuma an tada shi an kai shi wani garin daban ya je zama na dindindin sai radda aka tada shi to kaga wannan babu zancen kasaru shine ma'ana iqamatul mutlaqa yana shi wannan kawai zama ya zo yi lam yaqsur ba zai kasarin sallah ba lin idami sabab al mubih lil qasri fi haqqihi shi yanzu ne dan mun kalle shi sai mu ga babu wani abin da ya halitta mishi ya kasaru dan bulaguro ne a ba dan bulaguro bane ya riga ya isa garin shi ya je ya zauna kuma can yake aiki to sai na biyu kuma yace kazalika izana wa iqamatu aksara min arba'ati ayyam sai mutun ne ya bulaguro ya je gari amma aniyar shi dama sai ya wuce kwana hudu yana zai kwana biyar ko zuwa kwana goma ko zuwa kwana ashirin yace au aqama li hajatin wa zanna alla tanqadi illa ba'da arba'a ko kuma mutun ne yaje bukata ce ta kai shi amma tana yawa a kwana ɗaya ma bukata in ta kare ta yi shi tana yawa a kwana biyu sai kuma bukata ba ta kare ba sai da ya kwana hudu yace li anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam aqama bi makkata fa salla biha 21 salata yuqassiru fiha manzo Allah ya zamna a makka sai da ya salla 21 ya salla 21 kwana nawa kenan biyar kwana nawa za mu samu salla 21 kwana hudu ko nan kwana ko kwana biyar an shiga na biyar tunda an samu guda za a ce 20 ne kenan salla kwana biyu ko kwana hudu kai to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai kamar misali mu dauki kwana uku ma alal aqalla kenan yayi yana kasarin sallah sirran Allah da mutunta tabbata gare shi ko kuma kwana hudu sai ce mi wazalika annahu qadima subuhur rabi'a kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo asuba ta kwanan na hudu fa qama ila yawmut tarwiya kenan zai zo haji ne sai zamna har ya zuwa kwana na takwas na Zulhijja yau matarwiya shine ranar da alhaji suke huta ranar da alhaji suke daukar niyya a huta zuwa Mina kenan manzo Allah ya zo subuhur rabi'a kenan yanzu ga kwana uku kenan hudu biyar shidda bakwai takwas sai da kwana hudu fa salla subha sai salla asbahi summa kharaja sai huta to kai wannan sai yake nuna mana duk mutumin da ya je gari yana sa rai to kawai kasar zai ta yi ko da ya wuce kwana hudu ko da ya wuce kwana biyar ko da ya wuce kwana shidda a za mu gamu da wane zai bani wani abu gobe zan tahi to bai zo ba na yi ta kiran shi na ƙara kwana kuma na sake kiran shi na ƙara kwana to a irin wannan zaman kenan tun da ba zan bani dindindin mutum kasar zai ta yi ko da kwana nawa zai shi wannan babu wani iyakan cewa shine sai malaji fa man aqama arba'ata ayyam duk mutumin da ya zauna a gari kwana uku aw aqalla ko kasa da kwana uku misla iqamatihi sallallahu alaihi wasallama kamar wannan zama da manzo Allah yayi a makka yana jiran ya huta haji kasara to sai kasarin sallah wa man zada atamma kenan abin da ya kara da busa wannan sai cika zakarahu imam ahmad kenan imam ahmad a cikin al-muguni ko majmu'ul fatawa na ibn baz yana wannan fahimta ce ta malamai amma a sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda malamai suka tabbatar cewa kasaru batta da iyaka inde an kiraye ka da sunan mai bulaguro ko kuma an kiraye ka da sunan mai jira to babu iyaka kenan wannan shine babban makami wanda zamu lissafi da shi qala anas dan malik yace aqamna bi makka asharan naqsuru salat mun zauna a makka kwana goma muna kasarin sallah kenan kun ga yanzu wannan nassin ya shiga gaban nassin kwana hudu in ka wuce kwana hudu dole ka cika sallah to dan mu fahimta ta malamai to so da yawa su malamai suna fahimta ne akan abin da suka samu na hadisin da yake a tare da su shi ko abin da yake nuna mana irin wannan sai ga an yi magana ko malami ya fatawa biyu ko ya fatawa uku dalilan irin waɗannan fatawoyi shine lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sahabbai sun yadu a cikin duniya wasu jihadi wasu neman ilimi da kenan yanzu kowa an yi tahiyata da hadisin shi kenan wanda yake can garin shi malamin da yake can zai samu hadisin shi kuma zai fatawa da hadisin shi to yanzu kuma hei lokacin da aka hada littafai aka yi muwadda ne wa Malik ga Sahih Bukhari ga Sahih Muslim ga Sunan ga wane ne to sai zaman to yanzu a takaice sai kaga malami hadisi a gaban shi to yanzu kenan magana da zai sabuwa to sai ta saba ma waccan magana tashi tsohuwa to wannan nasi na Anas dan Malik yana nuna mana kenan kwana goma ana kasaru kuma tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma'anahu mimma zakarna malaci ma'ana abinda muka ambata li annahu hasaba khurujihi ila mina wa arafa wa ma ba'dahu min al-ashr yace kenan wannan duka in ka diba hutan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya huta zuwa mina kenan ranar 8 ga wata na zulhijja an je arfa ranar 9 an dawo kuma bayan shi an yi kwana 10 kenan bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya kare haji ya zauna a makka sai kwana 10 kuma kasaru suke wa yuqassiru in aqama li hajatin bilaniya sai mutun ya zauna a wani gari wanda ita ma kuma wata gaba ce daban mutun zai iya yin kasaru in ya zauna a gari dan wata bukata ko da bai yi niyan ba zai yi wannan kwanakan yace li qamati fawqa arba'ati ayyam ko da ka wuce kwana hudu kenan wannan shine misalin kana so ka cimma wani guri ba zaka kai kwana uku ba sai ya wuce kwana uku to wannan kasaru zaka yi ta yi kenan wannan da yace bilaniya yana da ma'ana da akwai wanda sai ya ce ma tunda baka yi niyyar kasaru ni ban dauko ba niyyar kasaru kaga ba wani dauko ta baki kasaru kawai duk din dai an ce ma wane ya ta yi bulaguro to kawai ka dauki kasaru ba sai ka ce ba na waitul qasru salata wannan duka yana daga cikin abubuwan da ake hodi amma ba su da wani dalili nan malam da ya ce bilaniya yana nihin ni ne na zo gari kwana ɗaya zan yi kwana biyu amma kawai sai lamari ya wuce kwana hudu kwana shidda kwana goma to ko baka da niyyar kasaru kai mai bulaguro ne kasaru take a kanka sai kai ta yi ya ce kuma wala ya dari bai sani ba mata tanqadi to yanzu ma sai abin ya zarce bai ma san ba wai yanzu yaushe ne ma bulaguro zai kare ya koma gida yana an yi watanni kuma kasar zai ta yi ya ce au hubisa zulman ko kuma mutum ne ya yi bulaguro sai aka tsare shi don wani zalimci kenan har yanzu sunan shi bulaguro shi menene a nan abin la'akari shi ne inda ba tsare shi ba ta yi shi zai yau in aka bar shi ta ya zai to wannan har yanzu in shekara zai in shekara goma zai yin kasaru au bi matar ko mutum ne ya zo irin wannan zarmu yadda yake zawa ya tsare hanya ana jira dole sai wannan ruwa ya wuce mutane su ketara to a irin wannan yanayi shi ma mutum in kwana nawa zai sai ta kasarin sallah tun yana cikin bulaguro ne kuma wani abu ne wata larura ce ta ruwa ta tsaida shi ya ce walau aqama sinina yawa kun ji bayani kenan ya ce ko da ya zauna shekaru wannan wai misali ne akan cewa kenan ko kwana nawa kai babu kaidi babu wani lissahin kwana hudu babu lissahin kwana uku babu lissahin na dauko niyyar kasaru ko ban dauko niyyar kasaru ba wannan duka kawai abin da ake so a kiraye kai mai bulaguro abin zai in dai an ce wane mai bulaguro ne ko da shekara nawa zai to kawai sallar shi tace kasaru duk sallah mai raka'a hudu ya maido ta biyu yace qala ibn munzir daga cikin mayan malamai yace ajma'u ala anna al musafira yuqassiru ma lam yujma li iqama yace lalle ne malamai sun hada kai kun ga wannan babu sabani akan cewa duk mai bulaguro ya rika yin kasarun sallah in dai bai ba niyyar zama nan malam yujma anan yana ni da shi niyya in dai baka yi niyyar zama ba misali nazo zandar wuce zai nazo kaza wucewa zai duk inda naje ni dai bai ba niyya ba gari na bane ko ba zama ba nazo yi to wannan kasar zaka yi ta yi kenan kaga irin masu bulaguro masu yawo ko wani direba ne ko wane ne shi ko dan kasuwa ne kauyuka to waɗannan irin wannan mutanen duka ko kuma mutum ne ya zo yana wata mission ce ta yi kaga babu zancen zama wata mission ta yi wata uku wata ta yi wata shidda ko wani irin sojoji da ake kai su wani wuri a yi wata uku ko a yi wata shidda kaga wannan duka kasaru sai mutum ya ta yin kasaru za mu ga a gaba kuma banda kasaru akwai fadala ta biyu shi ne mutum zai iya gangama jama'an wa kasaran a yi kasaru kuma a gama biyu a gama azhar da al'asar a gama magariba da isha'i amma ita magariba ba a kasaru isha'in ce za a yi kasaru sai dai nan fadala shi ne ana iya gama su sai mutum ya shiga cikin nutsuwa game da sallah. kenan wannan gaba abinda take karantar da mu abu biyu ne duk mutun dan bulaguro inda ya niyyar zama a gari to babu zancen kasaru niyyar damar da aka bashi na kasu shine lokacin da yake hanya na taso daga gari kaza zan zo gari kaza zama ya kawo ni to a hanya zan yi kasaru ina shigowa gari shikenan na zama dan gari to amma duk mutumin da ba zama ba zai to shi wannan ko kwana nawa zai kasaru zai ta yi har sai zaman shi ya kare a garin المساله الخامسه الحالات التي يجب على المسافر فيها اتمام الصلاه تريد da cewa mai bayani musamman a zahiriya can darasi ina ji ko na binon da ya wuce su Dawud zahiri suna ganin duk mutumin da yake bulaguro abinda aka dora mishi raka'a biyu ne azhar la'asar isha'i an yi raka'a hudu ya cika kenan kamar ya kamar yana zamane ne yanzu zamu isha'i mu yi raka'a takwas kenan kamar ya limka su suna ganin fahimta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an ce mai bulaguro sallar shi biyu ce wanda yake a zaune a gari raka'a hudu zai to kai kuma sai ka ce baka nutsu ba ko kuma baka dauko ba niyya sai ka cika akwai wanda sai ganin ma sallarka kamar bata cika ba ko kuma baka da sallah to amma yanzu kuma wannan gaba wanda zamu karanta ita kuma wata gaba ce wanda take tilasta ma mai bulaguro ya cika sallah kenan kana cikin bulaguro amma akwai wasu surori shine mana halata wasu halaye ko kuma wasu yanayi ha wasu hali allati yajibu alal musafiri wajibi ne ma ga mai bulaguro fiha a cikin itmamus salati cika sallah yace hunaka suwarun kenan akwai surori misalai daban-daban halat tustasna min jawazil qasri fi safar to su wannan an yi togaci a cikin su mai bulaguro cikawa zai min ha daga cikin su na daya iza atammal musafiru bi muqimin falzamuhu al-itmam duk mutum dan bulaguro sai ya zo masallaci na jama'a a garin su kowa liman shi kuma cika sallah yake wannan sananne ne sai kuma ka kake sallatan jami'i to wannan yanzu kuma ya zama dole ka cika sallah wannan kuma shi ma akwai dalili li kauli sallallahu alaihi wasallama inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi an sa liman dan ai koyi dashi kenan yanzu kai lokacin da ka zo kake koyi da liman kenan ya zama dole ka cika sallah دليل النبي ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما سئل عن الاتمام خلف المقيم يتي تلك سنه ابي القاسم صلى الله عليه وسلم اكا تنبيه صحابي منزل عبد الله بن عباس يا عبد الله بن عباس مي بلاغورو idan yabi mazamni salla cikawa zai ko kuma biyun shi zai shine sai abdullah bin abbas yace cikawa zai yace kuma wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abul qasim wannan kunya ce ta manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan ita ma magana ce ba magana guda bace akwai wata magana ta malamai wanda kuma kamar tahi wannan karhi cewa mutun zai yi raka'a biyu yayin sallama ko kuma wasu malamai suka ce akwai abin da ake cewa kasal liman shine ana isha'i kai dan bulaguro ne sai aka yi raka'a biyu sai ka zamna kana cikin kasar liman limami da shi da mamu su yi raka'a ta uku su yi raka'a ta hudu in yi sallama sai ka yi sallama kuma an ba da dama ma kana yin biyun ka yi sallama ka tashi ka ta yi wanda duka malamai sun yi bayani sun magana kan wani amma nan malam shi kenan ya nuna mana cewa amma al-ahwat ko kuma abin da ya yi in ka bi liman ko ka cika kenan dan ana samun wani sai tsammanin wace irin sallah ce wannan saboda rashin zuwa wajen makaranta wajen karatu yanzu wani ya ganka a sahu ko musamman na fari kai dan bulaguro ne aka yi sallah ya ganka a zamne ana ta sallah kai kana zamne wani ma ya ce wannan ko dai wani sabon addini ne ya zo da shi kaga ba kowa bane ya san da cewa ana iya zaman to tunda dai cikawan a wannan bangare akwai magana ta malamai ko magana musamman ga magana ta Abdullah dan Abbas kenan sai mutun ya cika ko kuma idan kana gidanka kai kamar liman yayi raka'a biyu in an yi zaman tahiyya an tashi kenan kai in ka zo kawai sai ayi biyu da kai ayi sallama wannan ya ma fi sauki duka wannan maganganu na malamai sau da yawa suna zawa rahama ce ga al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata rana zaka ga wannan halin wannan damar ta kama ka wata rana sai kaga wata damar ta kama ka kai wancan wanda zaka yi sallar ka ta yi duka dai idan mutum ya aikata rahmatullahi wasi'a abu na biyu wanda zai sa dole ka cika sallah kai a matsayin ka na bulaguro yace iza atamma biman yashukku fihi hal huwa musafirun aw muqim to kai ne ka zo kaga wani mutum ba a masallaci bane, tunda in a masallaci ne kuma limami ne kawai kenan ka san ba dan bulaguro bane cika zai to tana yawa ko a gidanka da kuka ga mu ko kuma a kasuwa ko a wani wuri daban wajen wani aiki to sai kake shakku yanzu wannan mutumin shi dan bulaguro ne mi kasaru da shi a ko dai shi mazabnin gari ne ni kuma nake kasaru shine mana iza tamma bi man yashku fihi kana shakku hal huwa musafir aw muqim dan bulaguro ne ko kuma mazabnin gari ne yace fa iza dakhala fi salati to shikenan sai kai shahada kace bar da in bi shi haka nan in ga dan bulaguro ne ko kuma ba dan ko mazabnin gari ne yace khalfa imamin la yadri bai sani ba a huwa musafir aw muqim dan bulaguro ne ko kuma mazabnin gari ne yace ka an yakuna fil matari wa nahwihi sai male ba da misali yace kamar yanzu a hilin jirgi ko kuma a wata tasha irin ta karkin na za'i bulaguro sai kaga mutane da yawa suna jami sai kai ma kake kwadayin ladan jami sai ka zo ka shiga to amma sai kake shakku kasaru za su yi ko ba kasaru za su yi ba me yin kasaru ne ko kuma mazabnin gari ne to shine sai male ja fa innahu yalzamul itmam yanzu nan dole ka cika in ya cika kenan in yayi biyu dan bulaguro ne kai da shi kun zama daidai to yanzu sai ya zama to shi mazabni ne zai yi hudu kai kuma dan bulaguro ne biyu ne a kanka to yanzu ya zama dole ka cika tunda ka riga ka bi shi لأن القصر لا بد له من نية خارمة جازمة سواء القصر سيد نية لو قلت ذاك هار سلة يجي أما مع التردد فإنه يتم إمتينا تردد ينا شكوينا كيكاو زن يقوب زن يباتو سيكا چكا سلة وانا قبع تبيكين قبع تأكو واندي زمواجي بيك من بلاغرو يتكا إذا ذكر الصلاة حضري في السفر mutune yana cikin bulaguro sai ya tuna ashe jiya da yana gaugawan ko kuma da za su yi bulaguro ne yana gaugawa ashe bai yi ba la'asar ko kuma bai yi ba magariba ko bai yi ba isha'i kun ga sallar ta gida ce ai hudu ce to amma yanzu kuma yana cikin bulaguro ya tuna ta shine mana idza zakara ya tuna as-salata hadari salata al-hadari kenan sallah ta zama zamanin gari amma a ina ya tuna ta ba yana cikin gari ba sai da ya shiga sai da ya yi bulaguro fi safar yace kan rajulul musafir kama mai bulaguro wa fi asna'i safari tazakkara annahu salla zuhra fi baladihi bi ghairi wudu yace ko kuma wata sifa mutun ne sai ya tuna a zahwar da yayi ta jiya ashe bai da alwala bi ghairi wudu'in yace aw tazakkara salata fa'ita fil hadar ko kuma ya tuna akwai da sallar ta wuce shi ya manta amma ba dan bulaguro bane a lokaci to shine mala yace huna yalzamuhu an yusalliha tamaman to yanzu wannan a cike zai yi ta kenan ba daukan sallan bulaguro zama ka kai ta cikin bulaguro kuma ka ce kai kasaru tunda dai da ta wuce ka kasaru batta kanka kenan yanzu yanda za ka rama ta mazamnin gari sai kai hudu hudu yace li qauli sallallahu alaihi wasallam wannan dalilin wadan manzo tsira Allah da mutunta tabbata gare shi man nama anis salati duk wanda ya barci kenan irin wannan barci ya dauke shi lokacin sallah ya hayya wuce awo nasiha ko kuma kawo mantawa yayi fal yusalliha idza zakarha manzalla yace in ka tuna sai nan sai ka sallace ta barci uzuri ne mantuwa shi ma uzuri ne to yaushe sallar da ka mance ta lokacin ta yake yi lokacin da ka tuna ko da lokacin da aka hana sallah ne an hana sallah idan rana za ta huto an hana sallah idan rana ta zo tsakiya sai ta gusa an hana sallah idan rana za ta fada wannan lokuta guda uku ba a sallah to amma ko da irin wannan lokacin ne in ka tuna to a wannan lokacin ita wannan sallah lokacin ta ne kada ka sake ka kara ko da minti daya Allah ya kiyaye ka je rayuwar mutum ta zo karshe amma in mantuwa ne kana da uzuri in barci ne kana da uzuri mala yace ya'ani ai ana nihi yusalliha kama hiya kenan sai ka sallace ta kamar yadda take wala anna hadhihi salata lazimatuhu tamma dan lokacin da ta zama zo tilasa kanka cikakkiya ce fayajibu alaihi sai wajaba akan shi mai bulaguro lokacin da ya tuna sallan qada'uha tammatan ya rama ta cikakkiya kenan tunda a cikakkiya ka mance ta to wajen ramawa a cikakkiya zaka mance ta kaka ce a bari ya kasaru tunda bulaguro niki hali na hudu idza ahrama almusafiru bi salatin yalzamuhu itmamaha fa fasadat wa aadaha in mutun yayi kabbara harama Allahu akbar salla ta bulaguro kenan yalzamuhu itmamuha ya zama dole ya cika ta to amma miye faru fa fasadat sai sallar ta lalace yayi biyu ashe sai wani abu wanda ya lalata mishi sallah wa'adaha sai saki kenan sai saki sallah yace ka an yusalli almusafira kamar mai bulagoro yayi sallah khalfa muqimin fa yalzamuhu fi hadhihi alhala itmam kamar mutun ne mai bulagoro yayi sallah bayan mazamnin gari to kaga ya zama dole ya cika fa iza fasadat alayhi hadhihi salatu wannan sallah ta shi ta lalace summa aadaha sannan sai ya rama ko kuma ya sake ta ita wannan sallah yace lazima hu i'adatuha tammatan ya zama dole ya rama ta a cike nan kenan abinda malam yake so ya nuna mana nan shine cewa kai ne kana matsayin mai bulaguro dalilin da yasa ka cika sallah dan ka bi limami ne mai sallah mai mazamnin gari sai ka cika to ashe sallar kai bakar alwallama ba cikakke sallah bace to yanzu da ka zo ramawa ba kasar zuwa kai ba cikakkiya zaka rama tunda lokacin da ka bi limamin da kai sallah da shi daga baya ka gane bakar alwallah cikakkiya kukai to cikakkiya zaka yi nan kenan ma'ana shine in sallah ta barka a cikakkiya to ko kana bulaguro cikakkiya zaka yi wannan shine abinda malaki su ya gaya mana sai malaki ce li annaha i'adatu lis-salati al-wajibati al-itmam saboda wanda zaka rama sallah ce ta wajiba kuma cikakkiya abu na biyar na karshe yace idza nawal musafiru al-iqamati al-mutlaqa aw al-istitan to wannan shine mutumin da yazo gari zama na dindindin aw al-istitan ko kuma ma kai gaba daya ma ya sake kasa ya ma bar wani garin ya mance da komi shi yanzu kawai ya zo wani sabon gari anan zai rayu yace izana wal musafiru liqamat mutlaqa in mai bulagoro yayi niyan zama na dindindin fil balad a cikin wani gari allazi safara fihi wanda ya bulagoro ilaihi duna an yuqayyida zalika bi zamanin muayyin ba tare da ya ce shekara ta kaza ba ko mutun ne ana zamanin da shi yace to gaskiya ni yanzu wannan gari zan kaura yace gari kaza zan koma kuma bai ce ba shekara daya bai ce shekara biyu ba kawai cai shi kwata kwata ya bar garin nan ya koma wancan garin kenan shine duna an yuqayyida zalika bi zamanin muayyan babu wani zamani wanda ya ayyana shi aw amalin muayyan ko kuma yace a garin gona ne inda mana ta kare in muka yi kala muka yi komi aka tattara kaya za mu dawo to bai faɗi haka ba shi dai kawai ya ce mu mun kaura mun koma can wa kazalika idza nawa ittikhaza hadhihi albalada watanan lahu yace haka mala yace in mutun yace kai ya bar ma wani gari ya koma wata kasa ya bar Nigeria ya koma Niger ya bar Niger ya koma Nigeria ko ya bar Niger ya koma Sudan ko Chad ko kuma ya koma Mali kwata-kwata iyalin shi ma gaba ɗaya ɗauke su ya koma can da zama yace fa innahu yalzamuhu itmamu salah to shi wannan dole ya cika sallah yana kun ga wannan ba a ce mai bulaguro kawai bulaguron shi lokacin da yake kan hanya yana tahiya yana tahiya yana shigowa gari to da shi da yan gari sun zama ɗaya yanda za su yi cika sallah shi ma haka zai cika sallah babu zancen kasaru kenan babu zancen a ce yayi kwana uku in ya so sai ya fasa shi wannan babu kasaru a kan shi saboda kasaru ta mai bulaguro ce shi kuma ya zo zama ne dindin malaci da annahu qadin qata hukumus safar fi haqqihi shi wannan mutumin hukuncin kasaru ya yanke a tare da shi babu shi babu zancen mai bulaguro a dan gari ne fa iza qayyada safaru bi zamanin muayyan yantahi aw amalin yanqadi amma misali in mutum ya bulaguro ba zama dindindin ba yace wani zan je gari kaza wata shida zan je gari kaza wata biyar zan je gari kaza wata daya kenan wannan qayyada safaru bi zamanin muayyan ya qayyade shi da wani lokaci yantahi kuma zai kare tunda ana nan sai wata shida ya kare aw amalin yanqadi yace ko kuma wani aiki ne in ya kare fa innahu musafir yuqassiru salah to shi wannan mai bulaguro ne zai cika sallah ai zai kasarin sallah kun ga kenan wannan yana nuna mana cewa kasaru bata da iyaka in nace mun tafi garin gona alal aqalla dai an yi wata uku ko kuma wata biyu da rabi to a wannan tsawon kwanakan mutun kasaru zai yi ko kuma mutun ne ya je wani aiki ya yi ma yi shekara ya ce zan je nan da shekara ina dawowa to tunda ya sa lokaci ya ce nan da shekara zan dawo to yana nan a suna mai bulaguro kasaru zai nan da shekara biyu zan dawo kasaru zai a na je na samu karatu jami'a na je ba kansu zan dawo kaga wannan shi ma ba mazauni ba ne shi ma wannan kasaru yake har ya dawo gidansu ko ya dawo garinsu to wannan duka yana nuna cewa wannan kasaru kwana uku kwana kaza sai ya mutu ya dauko niyya kokari ne na malaman fiqhu Allah saka musu da alheri amma dalili yana gaba da fahimta ta malam kuma su malaman su suka karantar da hakan suka ce iza sahha alhadisu fa huwa mazhabi imamu shafi imamu ahmad imamu malik imamu abu hanifa kowannen su mafi yawa yace in kun ga hadisi ingantacce to ku bar magana ta ku aiki da hadisi in babu hadisi to sai ku dauki fahimta ta malami sai aiki da ita to kuma gaba ta gaba shine aljam'u bainas salataini wa fihi masail kun ga shi wannan kasar fadala ce ta ubangiji subhanahu wataala wanda ya ma game bulaguro tunda wani hadisi ingantacce manzo Allah yace sallallahu alaihi wasallama as-safaru qit'atun min al-azab shi bulaguro kamar azaba ne in mutum ya dibi ne yin bulaguro da irin wahalalu da ake yi mutum bai saba ba inda za shi ga tahiyya ga kaza kaza yanzu ne bulaguro ya zama da dadi mota da sanyi da AC kuma an tashi za a je a dawo amma a da ne a jaki ko a doki ko a raƙumi akwai wahala wannan ma wai masu arziki ne mai arziki ne zai abu saraƙumi ko abu sa doki ko a jaki in kawai mafi yawan mutane gama gari a kafa ne ake ta tahiyya haka ake bulaguro ga kuma kaya to kaga akwai wahala to musulunci sai ka sassauci to banda sassauci na kasaru kuma akwai sassauci na aljamu shine wanda zamu magana yanzu aljamu baina salatai wa fi masail mutum ya gama sallah biyu a gama azhar da al'asr a lokaci guda a gama magariba da isha'i a lokaci guda malai yace almas'alatu alula fi mashru'iyyati aljam'u baina salataini wa man yubahu lahu zalika musulunci ya shar'anta mutum ya gama sallah biyu to kuma sai aka ce wane ne ya halitta ya gama sallah biyu kenan ba kowa bane ba haka ba kawai ne ake yin shi a'a akwai karantarwa ta addini game da gama sallah malai yace bahu yubahu bis safari alladhi tuqsaru fihi salatu aljam'u baina az-zuhri wal 'asr yubahu kenan ya zama halak ya zama ja'iz an halitta ma mai bulaguro bulagurun da zai kasaru allazi tuqsaru fihi salat aljam'u mutun ya gama kenan duk mutumin da fadala yayi kasaru take akan shi to an ba shi fadala ya gama sallah yace baina az-zuhr wal 'asr azad al 'asr wal maghrib wal isha maghrib da isha'i fi waqti ihdahuma kenan yanda za a yi sai a gama ta a lokacin ɗayan su kenan yanzu misali muna zamne lokaci muna ta bulaguro lokacin azhar yayi sai mu azhar mu yi la'asar kenan kun ga mun janyo lokacin la'asar an kawo shi lokacin azhar to ko kuma idan ana tahiyya a ce a bari a isa gari kaza kafin a isa gari kaza lokacin la'asar zai to wannan shi ma daidai ne jam'u ta'khir kenan sai a bar azhar lokacin tayi sai ayi ta tahiyya ana tahiyya lokacin azhar la'asar idan yayi sai ayi azhar ayi la'asar an gama su kenan shine ma'ana fi waqti ihdahuma a lokacin ɗayan su ko lokacin azhar ko lokacin la'asar wannan kuma akwai hadisi adil hadisi mu'az anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kana fi ghazwat tabuk idza irtahala qabla zayghi ash-shamsi akhara az-zuhra hatta yajma'aha ila al-'asr hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a yaqin tabuk an yi tahiyya mai tsawo idza irtahala shine in ya aka nada sirdi aka hawo ar-rahal shine sirrin da ake dorawa kenan yanzu a da abun hawan an yi sirdi an fara tahiyya to in dai an fara tahiyya qabla zayghi ash-shamsi da aka fara tahiyya rana bata gusa ba daga sama to kaga kenan lokacin azhar bai ba to shine sallallahu alaihi wasallam akhara az-zuhra to yanzu manzo Allah tunda lokacin azhar bai ba to baya yin ta sai jinkirta ta hatta yajma'uha hayya gama ta ila al-asr zuwa sallallahu alaihi wasallam yusallihi ma jami'an sai yi su duka wa idza irtahala ba'da zayghi ash-shamsi to kuma na biyu in zai yi bulaguron azhar lokacin ta yayi to yanzu kuma mi zai yi sallar zuhura sai sallar azhar wal asr la asr jami'an tare summa sara sai manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam kenan yanzu anan idan mutun zai bulaguro lokacin azhar yayi to me ya kamata yayi sai azhar sai la asr kawai sai ta tahiyya kenan kaga ba zai tsaya ba sai lokacin magariba to haka kuma idan lokacin magariba ya in ya ga dama ya tsaya in ya ga dama ya tahiyya sai lokacin isha'i yayi sai magariba sai isha'i kun ga duka sauki ne na musulunci ko musamman wanda yake bulaguro wannan shine abin da ya dace a gare shi amma sai kaga mutane ba ai wannan ba abin da aka karantar bai raba da yin kasaru bai raba da yin jam'i amma sai mutum ya sallah ba lokaci ba lokaci bai ba sai gana a tsaya ai sallah ana ta gaugawa alhali kuma ba lokacin sallan bane shi dare ba yana gaugawa su kuma su ma suna gaugawa amma kaga inda za a ce an san irin wannan karatu kowa a karance yake shikenan sai in bulaguran da za a yi azawar ta yi kawai sai a azawar ayi la'asar kowa kenan lokacin la'asar ya ba a tsaya tunda kowa ya yi la'asar kowa ya azawar sai a yi ta tahiyya har sai an zo magariba kenan zaka ga in wajen yamai ne aka yi ta tahiyya aka zo kaman kwanni aka yi azawar aka yi la'asar kenan ba a wata sallah sai an shigo da magariba sai magariba isha'i kaga kenan an ci ribar lokaci kuma wannan shine irin damar da musulunci ke badawa dan ka a yi wasa da sallah yanzu kai ka yi tsaka tsami kai ba ka yi wannan sunna ba kuma ka bari azahar ta wuce ba kai ba kuma ka bari la'asar ta wuce ko ba kai ba kuma ana ta tahiyya sai ka ce sai in ka zo gida ka yi jumlatu kai azahar ka yi la'asar ka yi magariba ka yi isha a lokaci daya to kaga wannan kuskure ne bai dace ba kowace sallah lokaci gare ta inna salata kana tsara mu'minina kitaban manquta ita sallah lokaci gare ta kenan in lokacin ta ake yin ta in lokacin sallah bai ba a yin sallah in lokacin sallah bai ba kai sallah ka ba kai a banza ne ba abin nan sallah to kaga kenan yanzu wannan tsari ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar in lokacin sallah yayi ayi ta a janyo yal uwarta in lokacin ta bai ba sai a tura ta wajen yal uwarta in lokacin ta sai ayi azhar la'asar maghriba isha'i sai ayi su a lokaci guda wa kana yaf'alu misl zalika fil maghrib wal isha haka manzo Allah yake a cikin maghriba da isha'i malai sai ce wa sawa'un akana sa'iran aw nazilan manzo Allah tahiyya yake ko kuma ya sabka kunga sa'ir shine lokacin da yake tahiyya kenan zan a cikin bulaguro irin mutane za su zamo taso daga yamai jifa za su je tana wasu kwana a nan da magaran ko su kwana a gure to kenan su wayannan in suka sabka nan kafin a ci gaba gobe za a kira yansu kenan nazalu nazilan to yanzu ma suna da dama su yi kasar kuma su gama wannan dama tana tare da su har yanzu suna cikin bulaguro yace li anna rukhsatun saboda wannan wata gara basa ce min rufasi a safari da gara basa ko kuma mace wata tausayi na Allah game da bayan shi wani fadala da aka ma mutane na bulaguro falam yu'tabar fiha wujudu sayri kasair rufsa kenan shi wannan ba dole ba sai ana tahiyya shine falam yu'tabar kenan ba abun nura bane dole sai wai sai ana cikin tahiyyan bulaguro ne za a yi kasaru a in dai sunanka mai bulaguro kawai kai kasaru in dai sunanka mai bulaguro ka rika janyo sallah ko kuma ka tura wata ko ka janyo wannan ka gama da wannan ko ka tura waccan ka gama ta da waccan azhar da maghriba da maghriba da isha'i eh azhar da la'asar da maghriba da isha'i wannan duka an baka dama in dai kana sunan mai bulaguro yace kasairu rukhsi yace wasu rukhsat wasu gara basa da aka bada ba a bada wannan daman ba amma dai sallah su an bada wannan dama malai yace illa annal afdala lin nazil adamul jami malai yace to amma akwai abin da yayi ga wanda yazo ya sabka a gari ko da mai bulaguro ne malai ta to kai gama shi yayi wannan kuma duka zai shiga irin bayanin da muka yi dazu mutane akwai wanda ba su sani ba kuma akwai wasu abubuwa na addini ba a yi sai ga mutanen da suka sani dan kar ka samu da cikin rudani kana ta gama sallah kana tare da su baka sani ba kuma baka karantar da su ba kuma su ba su sani ba to kaga kenan sai tsammanin ko an zo da wani sabon abu malaji li anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lam yajma bi mina wa qad kana nazilan manzo Allah baya hadawa a mina duk da cewa ya sabka kenan a mina ana kwana daya ai kwana biyu kwanan sallah ranar sallah banda kuma yawmu tarwiya in an je kwana za a yi kwana a wuce arfa a dawo muzdalifa an kwana kuma mina za a dawo ai kwana daya sha daya sha biyu sha uku to har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zauna bai gama ba amma yana kasaru to kenan nan malai sai ba da shawara abin da yayi amma in ka gama kenan babu wata matsala babu kuma wannan musamman a ce kowa ya sani kowa da ilimin abin to kawai sai a yi abin da ya dace na kasaru kuma sai a gama na lokaci yayi ne ya kamata mu dakata insha Allah kenan duka dai suna daga cikin eh takwas ne digital ne ventar ne dai a sauran minti hudu go muna ya kammala nan ina ji mu zo wajen almatar bari mu dan yi gauga kadan malai yace wai bahul jam'u lil muqim al marid yanzu kun ga nan wanda aka halitta mishi ya gama wane ne mai dan bulaguro to sai na biyu mara lahiya shi ma an halitta mishi ya gama sallah kaga kenan shi wannan ba kasar yake ba mutum ne a gari yana zaune amma yana da larura ta rashin lahiya to shi ma an ba shi dama kenan zai maimakin a ce sai ya shawu ya yi alwala ya yi azawar kuma ya jira sai ya shawu ya yi azawar ya yi alwala ya yi al'asar to kawai in yi alwala in lokacin azawar ya yi sai azawar ya yi al'asar kaga ya gama biyu kuma sai ya bari in magariba ta yi ya barta sai can lokacin isha'i in yayi ko kuma in lokacin magariba yayi ya yi alwala ya yi magariba ya yi isha'i kuma sai asuba to wannan mai mara lahiya shi ma an bashi wannan dama wannan duka sana daga cikin abubuwa na kyawun addinin musulunci da kuma sauki addini bai da wahala mafi yawan ko ga mutane suna wahala su suka dora ma kansu akwai jahilci a ciki kenan in mutum bai da lahiya to an baka dama ka gama sallah malaje alhaquhu bitarki mashaqqa kaga me yasa aka bashi wannan dama dan kada ya wahala ba a so mutum ya wahala wa majala alaikum fi dini min haraj لقول ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينه اولادنا عباس yake cewa manzo Allah wata rana muna zauna a garin Madina kawai sai azhar tai da muka yi azhar kawai sai aka tashi aka ce ladan ta da iqama ta da iqama sai aka yi azhar aka yi al'asr kuma aka zauna wannan yana daga cikin wani lokaci ne da manzo Allah ya taba su labarin abubuwan da zai faru har kiyama wuni guda aka yi tun bayan sallar asuba manzo Allah bai tashi ba kuma sahabbai bai tashi ba yake ce musu za a yi kaza sarki wane kaza za a yi musulunci zai kai kari kaza su wane ana zanawa sai sahabi ya ce wanda ya yi mu riƙewa wanda ya yi mu harda wanda ya yi gawgawa riƙewa shi zai riƙe amma saboda labarin ya wuce mutum ya riƙe inda za a ce a yanzu ne sai a danna wata cassette ko wata radio don a yi arsire to babu sai sabbai suke cewa sai in wani abin ya faru sai mutuna manzo Allah ya bada labari sallallahu alaihi wasallama mujiza ce tashi to a wannan yanayin aka zo aka yi azhar aka yi al'asr aka zamna ake bada labari kuma aka zo yace kuma wal maghribi wal isha kuma aka zo aka yi maghriba kuma aka yi isha ana nan dai bil madina a garin madina yace min ghairi khawfin wala matar kun ga ai daga cikin laruran da yake sa a gama sallah akwai tsoro akwai kuma an anyi ruwa ko idan mun ga hadari muna tsammani yanzu magariba an kowa kuma gida da wuya a dawo to sai mu gama to shine sai yace ba tare da tsoro ba tare da ruwa ba kenan wannan dalilan babu haka kawai to shine wa fi riwayatin sai yace min ghairi khawfin wala safar ba tsoro ba bulaguro kun ga shi ma bulaguro ai wanda makaranta na farko dalili ne akan cewa a gama sallah to shi ma babu shi wannan dalilin yace falam yaqba yabqa illa uzrul marad yace ba abun da ya rage sai uzuri na mara lahiya wali annahu sallallahu alaihi wasallama amara al mustahadatu bil jam'i bayna salatayn to da mi wani dalili ne yake ba mara lahiya uzurin ya gama sallah to shine wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurci mace mai cutar jini al mustahada jini kullun ne kaga kenan tunda ba jinin haila bane to ba jinin aihuwa bane to dole sai ta yi sallah kuma dole ta yi azumi to ya za ta yi sai ta riga gama sallah tunda abun yana mata wahala in ta yi tsarki ta yi alwala to kawai sai ta yi sallah biyu sai ta gama azhar da al'asr ana nan kuma in ta yi alwala guda sai ta gama magariba da isha'i to wannan dama ne aka bata dalilin rashin lahiya to wannan sai ka kiyasta akan duk mutumin da zai dan ji wahala in zai yi sallah guda saboda rashin lahiya to shi ma sai a gama shi da ita wannan wal istihadatu naw'un min al-marad malan sai ce shi wannan jini wani rashin lahiya ne nau'i ne na rashin lahiya wa qad qila li ibn abbas fi hadith al-madi lima fa'ala zalika wancan hadisin da abdullahi abbas yace manzo Allah ya gama sallah azhar la'asr maghriba isha'i a madina babu tsoro babu ruwa babu bulaguro ashe sai da aka samu wani wanda ya mishi tambaya yace mishi to in dai babu larurar bulaguro babu larurar rashin lahiya babu larurar tsoro babu larurar ruwa sai ce ma auladu abbas lima fa'ala zalika to manzo Allah da wani dalili ne ya gama sallar nan biyu qala sai auladu abbas yace kai la yukhraja ummatahu dan kada ya sa al'ummar cikin haraj al-haraj shine kumci ko kuma kawatar mu jona abu hal haka to kaga wannan shine duk lokacin da wani abu ya same ka naka gama sallah ko kuma wani abu wanda zai ja lokaci da yawa irin kamar wani ma'aikata suna wani reunion haka ko kuma ana wani abu na za a ja lokaci har lokacin sallah zai ko kuma wata exam ake irin na bakakin nan kamar wata macer ayi awa hudu wata macer ayi awa uku ko kuma da la'asar kenzar za a fara ayi ta yi to yanzu kaga kenan mutumin kai da ka huto dalibi kai sallah azhar me ya kamata kai la'asar sai ka gama la'asar kenan kana zuwa baka da wani larura ko kuma baka da wani tsoro akan cewa kamar sallah ta wuce. Amma yanzu misali ka zo kai ko baka huto ba kana ta examen neman duniya, har lokacin la'asar ya wuce sai da lokacin magariba yayi ka zo ka gama ta, to kaga wannan sai kai istighfari, kai babban kuskure. Kaga so da mutum sai ya bar sauki kuma ya je ya fada kuskure, wai wani shi a zuciye shi kamar bai yarda wai ya gama nan. To shi ku Allahn da ya ce ma kai araban kuma shi ne ce kai gama. Manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne ya koya sallah ga yanda ake, ga yanda ake, kuma shi ya zo ya koya ga yanda ake gamawa. Kenan kai menene naka imani ya kamata? Kai naka kawai imani ne, babu ra'ayi ko bai kamata ba ka sa wani ba kanka, rashin karatu ne. Manzo Allah shi ya koya kuma balle ma yayi a aikace. Kaga wani abin manzo Allah ya ce ku yi sai ga an ki. Wani lokacin manzo Allah ya zo lokacin da yayi hajjin shi ta ƙarshe, manzo Allah ya ce mutane su yi aski. Tunda yanzu hadaya ta yi kaza umara da aka hana manzo Allah shiga, manzo Allah ya ce to tunda mun zo da niyya yanzu kowa ayi aski mu koma ayi hadaya. Kawai kowa saboda sahabbai abubuwa zuciye shi kowa ya tashi, mushrikai sun hana manzo Allah yayi umara da sahabbai, an ce dole sai su koma baɗi su dawo, kowa takaici ya kama shi. Manzo Allah kuma ya ce haka za ayi haƙuri a koma kafin fatahu Makka. Shine manzo Allah ya ce to kowa ya aski ya koma, aka yi shiru. Shine sai daga wata daga cikin mata sai ce ya maki Allah ai kai ya kamata ka fara. Shine manzo Allah ya zo aka mishi aski, sai Allah namta da tabbata gare shi yayi hadaye shi. To shikenan kawai yana yi bai musu magana ba, kawai sai kowa ya shiga yi. To yanzu gama sallan nan manzo Allah shi yake kasarun nan, manzo Allah haka yayi a rayuwar manzo Allah. Ba taba samun ruwaya ba ko wata da'ifi a ce yau ga manzo Allah yana bulaguro kuma ya cika sallah, a babu. Kuma haka yake gama sallah, kenan kai bai kamata ba ce ka ji wani ba zuciyarka. Imani malaji fa mata lahikal insanu mashaqqa, duk lokacin da ka samu wani abu wanda zai baka wuya, wa harajin ko kuma wani kumci, bi tarkil jam'i, dan zaka bar jam'i, yace jaza lahul jam'u, ya kamata ka gama. In dai misali zaka shiga wani abu ne yanayi sallah za ta zama maka kamar wahala ko ci ka shiga da wani abu na rayuwarka, to ka riga gangamawa sai ka gama. Yace maridan kana aw ma'zuran, ko mara lahiya ne ko mai uzuri, kenan ba sai mara lahiya kare ba. Yace bi ghairi maradin, ko mutun lahiya shilau amma suna da wani reniyo mai muhimmanci. Duk da cewa ba a ce yayin sallah muhimmanci, a wannan tsarin addinin musulunci ne, yana da wata jarabawa, yana da wani kaza, irin wani abubuwa da sojoji da suke, irin wata tahiya da ake, to shikenan kawai uzuri ne sai a gama wannan da wannan, a gama wannan da wannan, kaga an shiga cikin sauki. Mala yace muqiman kana aw musafiran, kuma wannan ba sai dan bulaguro ba. Muqiman ko azamne kake, aw musafiran ko dan bulaguro ne. Yace fa min al-azari, yana daga cikin uzuri, allati tubihu al-jam'u aidan, wanda take halitta a gama sallah. Mala yace aidan ghayra as-safari wal maradi, akwai abinda ba bulaguro bane ko ba rashin lahiya bane kuma shi ma na halitta wa a gama sallah. Kenan shine zamu gani sati mai zuwa insha Allah. Kenan wannan abubuwa ne dai wanda suke nuna mana mahasinin Islam, kyawun addinin musulunci, addini sauki gare shi ne. Manzo Allah ya ce addini Yusuf, addinin musulunci sauki ne da shi. Allah ya samu dace da fata mu da muke daidai. Allah ya tara mu cikin ladan wanda ke na kuskure, da Allah gafarta mana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum wa rahmatullah.